da 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 da. Are you sure we're alone? Da 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 dee. Da 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 dee. Lovers sitting looking shy, as lovers often will, waiting for that hour of bliss when all the house was still. Then her mama went out. Then her papa went out. She and her boy stayed home, two of them on their own, waiting to be, hoping to be, longing to be alone, nobody else about. Then his cigar went out. Even the fire went out, but when the light went out, da 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 da